kamar yadda jama'a suka sani shugaban rundunonin sojan Najeriya General Christopher Musa ya dade yana kira da murya mai karfi cewa ya kamata wannan mutum a tsoke shi a kawo shi Najeriya ya ta kira ga dukkan jami'ai da kuma hukumomi na gwamnati da ma na kasashen waje waɗanda suke da alhaki wajen dauko wannan mutum a dawo shi Najeriya domin ya fahimci shari'a so mun yi murna sosai da jin wannan labari
kakakin sojojin Najeriya kenan Brigadier General Tukur Gusau ke mai da martani kan kamun da jami'an tsaro a kasar Finland suka yi wa daya daga cikin jagororin yan awaren Najeriya wato Samuel Ekpa a can kasar ta Finland wata sanarwa da rundunar yan sandan kasar ta Finland ta fitar ta ce ana tuhumar Samuel Ekpa da mukarrabansa guda hudu bisa tunzurar jama'a da kuma daukar nauyin ta'addanci kasar Finland na zargin Samuel Ekpa da jagorantar tsara tafka aika-aika akan fararen hula da ma hukumomi a shiyar kudu maso gabashin Najeriya daga can kasar jagoran masu bincike a Finland Otto Hiltonen ya fara cewa wanda ake zargin na gudanar da ta'assunsa ne ta hanyar amfani da kafafen sada zumunta kuma ko a baya ma sai da babban hafsoshin rundunar tsaron Najeriya General Christopher Musa ya nemi a maido da shi Samuel Ekpa gida Najeriya don ya girbi abin da ya shuka
the issue of the airport man Samuel Ekpa we have also taken the challenge of federal government
General Christopher Musa yake batun wannan dan awaran na IPOP Samuel Ekpa muna daukar gabarar kalubalantar gwamnatin tarayya ta hanyar ma'aikatar harkokin kasashen waje ayi kokarin maido da shi gida don fuskantar hukunci akan irin ta'asar da yake tafkawa da ke janyo ana kashe yan Najeriya da yawa a don haka muna son kasashen duniya su yi abin da ya dace don tabbatar da an dakatar da shi kuma ya fuskanci hukunci
if this stop and been prosecuted for what he did.
Samuel Ekpa da ya ce yana gugurmayar neman yancin al'ummarsa ta yan kabilar Igbo ne a kudu maso gabashin Najeriya amma shugaban sojojin Najeriya ya yi watsi da wannan ikirari
propaganda a lot of propaganda what they did
General CG Musa ya ce sabagen propaganda ne kawai suna cewar neman yanci suke yi ba wani neman yanci masu tabbata ta'addanci ne kawai a yakarsu da muke yi a cikin daji a yankunan su mun sha ganin yadda suka yayyanka mutane kuma babban hadarin a nan shine yadda wasu daga cikin mutanen yankin suke musu ganin masu nema musu yanci alhali ba haka bane kalaman babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan General Christopher Musa to yanzu da yake an cafke wannan dan ta'adda a kasar Finland ko mai hadkwatar tsaron Najeriya za ta ce tambayar kenan da naiwa mai magana da yawun sojojin Najeriya Brigadier General Tukur Gusau
shugaban rundunar tsaro ta Najeriya General Christopher Gwabi Musa ya yi murna kuma ya yi na'am da wannan labari da muka samu na cewa wannan dan ta'adda mai suna Samuel Ekpa wanda ya tsere ya koma kasar Finland wanda daga can yake tuzar mutane suna abubuwa na ta'addanci suna fada ma jama'a wanda wasu jifa ba su gani ba so yanzu addu'a da muke yi shine wannan kama da aka yi musu ya zama adadin da za a tsoke shi zuwa Najeriya domin ya zo ya fuskanci shari'a kan ayyukan ta'addanci da ya dinga yi a lokacin da yana zama yana mafaka a can kasar Finland
Brigadier General Tukur Gusau kakakin sojojin Najeriya Hassan Mainakaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya